Mutumin mai suna Inkem Timothy dan asalin jihar Abia a Nigeria, mazaunin kasar Algeria, yayi yunkurin tsallakawa da hodar takokin a bakin iyakar Nigeria da Niger dake garin Ilela a jihar Sokoto. Komandan hukumar yaki da sharar fara miyagun kwayoyi a Sokoto, Bamidele Shegun Amos, ya bayyana cewa
he was stopped and searched and 62 rafts of substance suspected to be cocaine.
An tsayar da shi domin bincike, sai aka tarar da daurin wasu abubuwa har guda 62 da ake tumar cocaine ce a cikin jikarsa. Ya tsatsaga su cikin robobin yogurt.
The quantity of the drug is 1.550 kilograms.
Komandan ya ce da aka matsa da bincike a cikin jikarsa, an gano wani fasfo na shiga kasashen ECOWAS wanda ke dauke da hotonsa, amma sunan jikin passport din ya bambanta da sunan da ya bayar a farko.
The name of the passport is Awolu Audu, and that's the passport he uses. So
sunan da ake kan passport din shine Awolu Audu, kuma passport din ne yake amfani da shi. Tuni mun garzaya da shi a hedkwatar ofishin mulkin Sokoto, muna ci gaba da bincike kuma yana bamu haɗin kai. Muna son gano ko akwai wasu masu hannu ga wannan safarar.
Investigation is ongoing.
Na tuntubi mai sharhi akan lamurin yau da kullun kuma masanin halayyar dan adam Professor Tukur Muhammad Baba, ko me wannan abin ke nufi samun irin sa a Najeriya?
Yana nuna mana cewa fa kasan nan fa ga wani kuma bala'i bisa bala'o'i na daidai ya fara zaba wani babban hanya na fataucin miyagun abubuwan nan irin su kokain da sauran kwaya-kwaya. Tambayar da zabu shine shin abinda aka kama nawa ne saura a cikin kasa, nawa ake amfani da shi a cikin kasa? Waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa, shikenan baka sake jin labarin kuma. Wato bala'i ne bisa bala'i ya zo mana.
Shi ma Nura Abdullahi Attajiri yana cikin masu fafatuka ta fadakarwa akan illolin sha da safarin miyagun kwayoyi.
Da wannan da ta'addanci da muke fama da shi, da wayannan matsalolin da ake gani suna da alaka da wayannan miyagun shaye-shaye. To kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa, kamar da muka shayi kuwa, za a fura ido a sa ado a diba irin abubuwan da kake suna kawa. Sannan kuma su hukumomin da abin ya shafa a ƙara karwar da su da isassun kayan aiki. Domin ina sannan ma hukumar ta yanzu ita Sokoto ba ta isa son kayan aiki.
Masu lura da al'amura dai yana ganin cewa muddin ba a hukunta masu laifi bainar jama'a, to ba za a daina samun masu aikata irin wannan laifin ba. Don haka yaki da masu aikata irin wannan laifi tamkar aikin banza ne. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.